أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته البر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan wa barkatu da saduwa a wannan yammaci mai albarka wanda muka saba gabatar da darasin mu na tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine darasi na 54 yau muna ranar 12 ga watan Jumadal Ula shekara ta 1444 bayan hijirar shugaba alaihi salatu wassalam wazo daidai da 6 ga watan Disamba na shekara ta 2022 miladiyya muna cikin tarihin uwar muminai Sayyida Khadija bint Khuwailid matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Sayyida Khadija radiyallahu anha kuma yadda muka faɗa a ƙarshen wancan darasin da ya gabata wato darasi na 53 ita ce matar farko ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ita ma baƙurishiya ce ta fito daga dangin Banu Asad kuma tana da dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fuskar nasaba ta bangaren mahaifinta da kuma ta bangaren mahaifiyarta domin ta bangaren mahaifiyarta tana da dangantaka da Banu Hashim shi kuma mahaifinta dangantakarsa ta tige zuwa kan Abdulmanaf kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su Banu Asalin din da Banu Hashim dukkanin su ƴaƴan Usayyu domin su Banu Asalin jikokin Abdushams ne da Abdul Shamsi da Abdul Uzza da kuma Abdul Manaf dukkanin su yayin Usayyu to nan Khadija radiyallahu anha tarihin auren su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara ne daga lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 25 a duniya kuma ya tambayi babbansa akan yana so zai fara wata sana'a domin riƙe kansa to a lokacin ne akwai ƴar uwar mahaifin Annabi sallallahu alaihi wasallam ana cewa ta Atikatu wace ita kuma tana da dangantaka da Nana Khadija kamar kawa shi tana Nana Khadija dan haka lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa babban shi Abu Talib cewa yana neman izini zai fara wata sana'a to sai shi Abu Talib din ya zauna da sauran ƴan uwan shi ƴan uwan mahaifin Annabi sallallahu alaihi wasallam suka zauna suka yi meeting ya gaya musu to wannan ɗanɗan uwa namu da yake hannuna ga abin da yake nema yanzu yana so zai fara sana'a to sai suka yi shawara a tsakaninsu to yanzu wacce sana'a ake ganin zai yi sai suka ce to ai babban sana'ar wannan gari nasu na Makka ita ce fatauci suka ce to ai in fatauci za a yi to ai ba mu da dukiya ba na tunaya mana fatauci a ce to sai ita Atikatu da kuma Abu Talib suka yi shawara akan cewa me zai hana in ya so a nema mishi izini ya riƙa yin fataucin daga dukiyar wani daga cikin attajiran garin Makka to ita Atikatu saboda dangantakarta da Nana Khadija da ƙawancenta da ita sai ta ce a to ita za ta je ta tambayi Nana Khadija saboda ita Nana Khadija dama mace ce mai dukiya daga cikin dama tana da dukiya wacce ta gada daga dangin gidansu sannan kuma a cikin mazajin da ta aura akwai mijinta na farko Abu Hala ya bar mata dukiya mai yawa to dan haka tana juya wannan dukiya kuma dukiyar ta haɓaka sosai tana bayarwa ana tafiya ƙasar Sham ana yi mata fatauci in an dawo kuma sai a raba riba to da Atikatu ta je ta tambayi Nana Khadija radiyallahu anha cewa tana so akwai ɗanɗan uwansu zai fara yi mata fatauci in ta yarda to Nana Khadija nan take sai ta yarda ta amince aka sa lokaci Annabi sallallahu alaihi wasallam ji suka gana sannan ya fita mata da dukiya zuwa ƙasar Sham to kafin ya fita dama ita Nana Khadija radiyallahu anha tun farko akwai mafarki da ta bayyana ta ga rana ko kuma farin wata ya sauko ƙasa har cikin ɗakin da tana kwanci wannan ranar ko kuma farin watan ya sauko haka a kanta ya danne irjinta bayan ta farka sai ta gayawa dan babbanta warqatu bin nawfal da gaya mishi sai ya ce to indai mafarkinki yayi gaskiya to lalle hakika zaki auri annabin ƙarshe annabin wannan zamanin domin ma'anar wannan mafarkin shine zaki auri wani annabi daga cikin annabawan Allah to shikenan ana cikin haka wata rana kuma shi warqatu din sai ya kira ta yake gaya mata kin ga Muhammadu din nan na gidan Abu Talib ina ganin alamomin annabta a tare da shi yanayin halayyarsa da zubin halittarsa da abubuwa da dama da ke tare da shi suna kama da irin na annabawa to ana nan kuma sai gashi an zo wajen ta neman alfarmar cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam zai riƙa mata hulɗa da dukiyarta to wannan abu sai ya ƙara faranta mata rai tunda dama ga abin da ta ajiye a ranta sai ta haɗa shi da wani bawa nata ana kiran shi Maisaratu ta ce mishi ta tafi tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taya shi gabatar da duk abin da za a yi sannan kuma ya sa ido ya gaya ya Annabi sallallahu alaihi wasallam ke gabatar da ko yake gudanar da harkokin dukiyar shi Maisaratu suna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan tafiya ya zuba ido yana ganin yadda abubuwa ke faruwa to daga cikin abubuwa na ban mamaki da suka faru wanda shi Maisaratu ya gani da idanunsa duk sanda suke tafiya komai zafin rana sai ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya gumi domin ko shi girgije ya nemi shi inuwa ya lura da wannan ko da sauran mutane suna cikin rana Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga shi kuma cikin inuwa yi sannan har ila yau ka san babu abin da ke saurin jan hankalin mutum kamar kyawun ɗabi'a Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kyawun ɗabi'a idan sun iso masauki gunda za a ɗan tsaya a huta sauran attajiran garin Makka kowa sai dai nemo je ya huta su kuma bayi sai a bar su ne da cikin saukewa dabbobi kaya da kuma lodawa in tashi tafiya amma shi Maisaratu sai ya ga cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam tare suke sauke wannan kaya da shi sannan tare za su ba wa raƙuman nan ruwa su sha su ba su abinci su ci in an tashi tafiya kuma za a tafi tare suke lodawa raƙuman nan kaya to wannan tawazu'u da kankan da kai da kyawun hali irin na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faranta wa shi Maisaratu rai kuma ya janyo shi ciki to ana cikin tafiya sai suka je wani waje wato daidai mashigar birnin Sham din to anan ma suna yada zango da suka yada zango kafin su gama sarkewa raƙuma wannan lodin da ke kansu duk attajirai sun kame inuwar babu sauran wata inuwa ga dai bishiya amma babu ko ganye ma a cikinta ita kuma babu kowa a wajenta Maisaratu yana kallo sai Annabi sallallahu alaihi wasallam je zauna a kusa da wannan bishiyar ya jingina da ita haka yana jinginawa da wannan bishiya kawai nan take Maisaratu sai ya ga ganye nan da nan ya fito a jikinta nan da nan ta yi ganye ta lullubi Annabi sallallahu alaihi wasallam duk wannan abin a idan Maisaratu a kai to bayan wannan da suka je kuma wajen sayar da kaya Maisaratu sai ya ga kaya kamar an ƙara mishi yawa suna ta sayarwa ana saya ƙarshe dai sai ya zama sun samu riba ninkin wacce ake sa rai za a samu haka nan suka sayo kaya daga can a ƙasar Sham ɗin sun kawo Makka shi ma dai sai aka ninka riba yayin da aka zo wajen Nana Khadija radhiyallahu anha bayan an dawo to dama shi Maisaratu ya riga ya bata labarin abubuwa da yawa da suka faru to da aka sayar da kaya kuma aka zo da kuɗi sai daga kuɗin ya fi ninki ukun abin da take sa rai za a samu to wannan ma sai ya ƙara faranta mata rai ƙwarai da gaske ya ƙara kwaɗaita mata jin tana so ta auri Annabi sallallahu alaihi wasallam daga nan Nana Khadija radhiyallahu anha sai ta yanke shawara cewa za ta aika zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a gaya mishi cewa tana so za ta auri shi to shi ne sai ta kira wata ƙawarta da ake kiranta Nafisatu bintu Umayya at-Tamimiyya ta kira da ta gaya mata ga abin da take so za ta yi Nafisa sai ta je wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam tare da shi a gida sai take gaya masa ya Muhammadu me ya hana ka ne har yanzu kai baka yi aure ba sai ya ce mata ina so zan yi aure mana amma ai kin gani ba ni da dukiya yin auren sai ta ce mishi فإن كفيت ذلك ودعيت إلى المال والجمال والشرف والكفاية ألا تجيب تجيتو إذا أكا إسلامك فدقوانا معنا باء بقاتر دوكيركا maka kira ka zuwa ga dukiya da kyawu da daukaka da kuma kifaya wato iswa zaka amsa wannan kiran sai annabi sallallahu alaihi wasallam tambaye ta yace to wace ce wa kike nufi sai ta ce Khadija ce Khadija nake nufi kawata ta aiko ni cewa tana so za ta aure kin kana so to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya amsa wannan kiran yace amma kin san ina da manya tunda akwai baffa na zan ji shawarci shi duka shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ji shawarci baffan shi Abu Talib Abu Talib ya amince kuma ya tara sauran manya manya daga cikin Banu Hashim ya ga musu ga abin da ake ciki kowa ya amince to ana nan sai ranar daukar aure ta yi yake su Larabawa ba doguwar rana suke dauka kamar mu ba ranar daurin auren sai baffanin annabi sallallahu alaihi wasallam suka fito a cikin sa akwai shi kansa Abu Talib din akwai sirna Hamza akwai kuma sirnar Abbas suka tafi zuwa gidan Banu Asadin ko kuma unguwar Banu Asadin suka tarar da baffan nana Khadija wanda ake kiran shi Amr ibn Asadin suka tarar da shi da sauran dangin su na Banu Asad to anan wajen ne shi Abu Talib bayan an gaisa sai miƙe tsaya ya fara kutuba yana cewa alhamdulillah alhamdulillah alladhi ja'alana min zurriyyati ibrahim godiya ta tabbata ga Allah wanda ya sanya mu daga cikin zuriyar annabi ibrahim wa zuri isma'il kuma daga cikin wato shukan nan ta annabi isma'il wa asli mu'ad sanan ya sanya mu daga cikin tushen wato dangin mu'addu dan adnan wa unsir mudar kuma ya sanya mu a cikin ainihin tsatsannan na mudar waja'alana sadanata baiti kuma ya sanya mu muka zama mu ne masu kula da dakin Ka'aba wasu wasa haramihi kuma ya sanya mu ne masu shayar da mutane a cikin haramin Makka waja'alana baitan mahjujan kuma ya sanya mu muna da daki abin ziyarta wanda dukkan Larabawa da sauran kabilu suna zuwa duk shekara su je ci wannan ɗakin tun shekara da shekaru wa haraman aminan kuma muna godiya da Allah wanda ya sanya mu muna da harami amintacci wanda arna hukaman nas kuma ya sanya mu ne masu yin hukunci a cikin mutane kuma innabna akhi hadha Muhammad ibn Abdullah la yuzanu bihi rajulun min Quraysh dan sai Abu Talib ya komo kan magana yake cewa sannan bayan haka ku sani cewa wannan dan dan uwanawa shine Muhammadu dan Abdullahi wanda ba a gwada shi da wani namiji daga cikin Quraishawa illa rajaha bihi sharafan wa nablan wa fadl fa ce sai ya rinjaye shi bangaren daukaka da kyawun hali da kuma fifiko wa in kana fil mali qal wa innal mala zillun za'idun sai ce musu duk da cewa shi ba mai dukiya bane a hannunsa amma ku sani cewa ita dukiya inuwa ce mai gushewa wa amrun ha'ilun kuma wani al'amari ne mai tsarewa wa ariyatun musajjatun kuma ita dukiya wani tsaraici ne a bar dawowa wanda in ya tafi ma zai dawo wa muhammadun man qad araftum qarabatahu kuma annabi muhammadu dinnan mutum ne wanda ko kun san yanayin kusancin shi da nasabar shi wakar khataba ilaikum raghbatan fi khadija kuma kida gashi nan yazo yana nema gare ku yana mai kudi cikin auren yar ku khadija wakar bazallaha min as-sadaqi ma ajiruhu wa ajiruhu min mali hadha dan yace musu sannan ya bada sadaqi daga dukiyar nan gata wa ma hadha lahu nabawun azim kuma duk bayan wannan sun cewa hakika shi yana da wani labari mai ban mamaki wani al'amari mai girma to khatarun jalil ya da wani al'amari mai girma wanda zai faru tare da shi Abu Talib ya gaya musu wannan to da haka aka daura aure kuma sadaki shine ukiya 12 na zinare ukiya 12 na zinare ba kudi bane kankani domin ukiya 5 shike isa zakka ukiya 5 dinnan kuwa ya haura naira miliyan kaga kokiya 12 akalla ya kai wajen a kudin yanzu
zai iya tawa kamar wajen naira miliyan 5 ko kuma miliyan 6 irin ta mutum yanzu to ogiya 12 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bata a matsayin sadaki daga nan sai shi ma warqatu dan Nawfal wanda shi kuma dan babban nana Khadija ne sai ya miki shi ma ya kutuba yake cewa alhamdulillah godiya na tabbata ga Allah allazi ja'alana kama zakart wanda ya sanya mu Quraishawa muka zama kamar yadda dinnan ka fada wa faddalana ala ma addata sannan kuma Allah ya mifita mu bisa wadanda ta kidaya dinnan wana hanu saratul arabi wa qadatuha don mu muni shugabannin Quraishawa ko muni jagororin su wa antum ahlu zalika kullihi kuma ku banu hashim ma abotan wannan karamci ne da wannan girman da kuma wannan abun alfaharin baki dayan sa ayin kirul arabu fadlakum laraba bas jayya ko yin musu da girman ku wala yaruddu ahadun ala nas fakhrukum wa sharafukum babu wani mutum daga cikin mutane wanda za ku nemi wani abu a gunshi kuma ya kiyarda duk daga shi kuna da wannan abun alfahari da kuma girma wa rabbatuna fil ittisali bi hablikum wa sharafukum ko mu ma muna da kwadayi namu cikin saduwa da wannan iya taku da wannan dauka taku ma'ana dai idan kuka zo wajen mu neman wannan aure to mu ma muna farin ciki mu ba ku wannan auren domin ya zama dalilin saduwar mu da ku ta wannan bangare bashadu alayya ma'ashar quraish yace to ku sai da gare ni ya ku taron quraishawa ni kad an kahatu muhammad ibn abdullahi khadijata bint khuwaylid ku sani cewa na aurawa annabi muhammad dan abdullahi sallallahu alaihi wasallam yar uwata khadijatu bint khuwaylid to wannan shine abin da ya faru a wurin daurin aure daga nan kuma sai aka yanka abubuwan yanka wato kamar dabbobi kenan da za a yanka ayi biki da su aka yi babbar walima aka yanka dabbobi aka raba naman musafakiri da miskini Abu Talib yi farin ciki mai yawa a ƙarshe sai yake cewa alhamdulillahi alladhi azhaba anna al-karba wa dafa'a anna al-ghumu godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tafiyar da wannan damuwa daga gare mu kuma ya tunkuɗe mana wannan bakin ciki ma'ana tun lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauri Abu Talib dama yana cikin damuwa saboda mai saurin tunanin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa aure kuma shi ne wanda ya kamata ya mishi auren shi kuma ba shi da shi masannan shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam a sannan din abin duniya babu shi tunda dama ba neman shi ake yi ba kamar shi gashi Allah ya kawo musu hanyar yin auren kuma hanya mai sauki wacce kuma mutane da yawa sun nema ba su samu ba domin tana na Khadija radhiyallahu anha manyan Quraishawa manyan mutane a nan garin Makka da kewayen garin Makka sun nemi aurenta bata amince musu ba hakika wannan aure da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi da nana Khadija to akwai abubuwa da yawa na izina a cikin shi abu na farko ne da zamu lura da shi shine wato muhimmancin mutum ya zama mai kyawun hali domin shi kyawun hali da shi ne mutum ke samu kowane irin jagoranci man ka zauna a cikin mutane ba sai ka ga musu ni mai kaza ne kana yaban kanka ba a abinda suka gani daga gare ka da shi za su yi maka hukunci kuma zana sallallahu alaihi wasallam kaga bai gaya wa kowa shi mai hali kaza ba a'a zama da suka yi da shi yau da kullum to wannan yasa mutane suka ga halayen nasa kuma daga nan ne mutane suke yaban shi akan waɗannan halayen a'a ba shi yake gaya wa mutane ni mai hali kaza a'a gani suke tare da shi a aikace kaga abu na farko kenan abu na biyu kuma shine ita na Khadija radhiyallahu anha da ta yi wa kanta wannan gatan to abinda wannan yake koyar da mu shine duk lokacin da kaga wani abu na alkhairi to yi kokari ka zama ka fi kowa samun wannan alkhairin ka sallama da wurwuri saboda samun babban rabo kaga ita na Khadija radhiyallahu anha tana jin an gaya mata kyawawan abubuwa game da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta ji tana son shi yayin da kuma mu'amala ta hada su ta dukiyarta to sai ta ga kuma abin da ake faɗa din game da shi gashi nan ma a fili ƙararra ta gani laga sai ta yi maza ta riga kowa ta zama ta aure shi radiyallahu anha ita ce matar shi ta farko a duniya kuma ita ce uwar ƴaƴan shi radiyallahu anha wa alaihi assalam to nana Khadija radiyallahu anha tabbas ta sami babban rabo ƙwarai da gaske ko kuma waɗannan kyawun halaye da kuma kyawun aiki da tayi wannan jinyo mata abin yabo gashi nan yanzu sama da ƙarni 14 ko 15 har yanzu nan ana karanta tarihinta kuma ana yi mata addu'a na cewa radiyallahu anha tare da cewa tun kafin ita akwai wasu mataye da yawa da suka rayu wanda su ma Qurayshawa ne wasu Qurayshawa ne su ma ba Qurayshawa bane kuma sannan bayan ita ma wasu sun rayu amma da yake ba su samu abin da ta samu ba kaga babu wanda ya san su ma ko tadin su ba ai ko labarin su ma ba sani ba amma ita da taiwa kanta wannan gatan ta rubutu da auren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma yadda ta tsaya tare da shi ba gudu ba ja da baya ta taimake shi wajen isar da aikin Allah to kuma rayuwar da ta yi da Annabi sallallahu alaihi wasallam rayuwa ce wacce kafin dai annabtar rayuwa ce ta dadi da sakewa da sauran dukkan abubuwa da ake da rai yake so amma bayan annabta to rayuwa ce aka yi da ita da Annabi sallallahu alaihi wasallam dukkaninsu suna shan matsi daga yanayi na Qurayshawa saboda a wannan lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana shan fama da Qurayshawa akan su musulunta ba ma shi kansa ba duk wanda ma ya yarda ba addinin shi to daga wannan lokacin dangin shi sun rika matsa mishi kenan da cutarwa da sauransu wani ma har yakan zama sanadiyar nasaran shi kamar irin su Sumayya da kuma Yasir mijinta kaga wannan su azabtar da su kafirai suka rika yi karshe har ya zama dalilin rasa rayuwarsu Annabi Khadija radiyallahu anha duk da cewa bata riski zamanin zaman Madina lokacin da aka sami abubuwa da yawa na alkhairi da albishirori ba amma tun a farkon lamari ta riga kowa wannan rigayar da ta yi sai ya sa Annabi sallallahu alaihi wasallam har ya bar duniya bai taɓa mantawa da ita ba Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ya ce wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi zane guda hudu a ƙasa sannan sai ya ce wa sahabbai shin kun san wannan ko menene suka ce a'a Allahu wa rasulu alam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai waɗannan su ne matayen aljanna shugabannin matayen aljanna Khadijatu yar Khuwailid da Fatimatu yar Annabi Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam da Asiyatu bintu Mazahim matar Fir'auna sai kuma Maryam yar Imrana mahaifiyar Annabi Isa alaihi salam mu hadisi ne ingantacce Imam Ahmad ya rawaito shi a cikin musnadinsa da kuma Tabarani akan lambar hadisi na 11928 to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta ne lokacin da yana da shekara 25 a duniya idan kuma tana da 40 to ana nan bayan kamar shekara 15 da auren su Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fara jin cewa baya son zama cikin mutane sosai sai yake kebantuwa a cikin kogon Hira akan wani dutse da ake kira shi Jabarun Nur yakan da bai je ya hau kan dutsen dutsen yana da tsawo kwarai da gaske yakan hau kan dutsen ya je shiga wannan kogon ya zauna tsawon lokaci idan abincin da ke tare da shi ya kare yakan dawo gari ya dawo gida ya karbi wani abin na guziri sannan ya koma ana nan wata rana yana zaune a cikin watan Ramadan a cikin wannan kogo kawai sai ya ga mala'ika ya shigo gare shi ya gan shi gaba ɗaya ya cika tsakanin sammai da ƙasa mala'ika Jibril kenan alayhi salam ya zo mishi a ainihin surar shi ta mala'ika ya zo ya riƙe Annabi alayhi salatu wassalam ya matse shi sannan sai ya ce mishi iqra yi karatu a wata ruwayar sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ma za a karatu me zan karanta a wata ruwayar kuma ce mishi ma ana bi qari'in ni ba mai karatu ba sai da suka yi baki uku sannan sai mala'ika ya ce mishi iqra bismi rabbikal ladhi khalaq yi karatu da albarkar sunan ubangijinka wanda ya halitta khalaqal insana min alaq ya halicci mutum daga gudan jini iqra wa rabbukal akram yi karatu domin ubangijinka shine mafi girma mafi karamci allazi allama bil qalam shine wanda ya sanar da mutane ta hanyar alqalam allama al insana ma lam ya'rif ya sanar da dan adam abin da bai sani ba to waɗannan ayoyi guda biyar masu kalmomi 19 sune farkon abin da suka fara sokana alqur'ani kuma zalla sallallahu alaihi wasallam bai saba ganin mala'ika ba a wannan siffar ta bashariya saboda haka sai zazzabi ya kama shi da kuma firgita sai taho gida a wannan yanayin na zazzabin.
Ya taho gida yana ce mata zammiluni zammiluni, yana ga yana na Khadija. To kaga anan ne fa'idar auren babbar mace din ya fito fili karara,
domin da a ce karamar mace ce tare da shi, yayin da ta ga mijinta ya zo a irin wannan yanayin da sai ta fi shi ma kidimewa. To amma kasancewar ita a sannan ma shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da shekara 40, ita kuma shekarunta sun haura 50, don haka akwai kamalar hankali tare da ita. Don haka sai ta iya bakin kokarinta wajen kwantar da hankalin shi. Ba ta fara tambayar shi me kake gani ko me ya same ka ba, sai ta yi kokari ta kwantar mishi da hankali, ta lullube shi din kamar yadda ya nema, sannan ta riga kwantar mishi da hankali tana gaya mishi kalamai masu daɗi wanda za su sa hankalin shi ya kwanta. Sauwar dama kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin Alƙur'ani, wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun, cewa yana daga cikin ayoyin Ubangiji da ya halicci mataye domin ku kuma daga gare ku domin ku samu nutsuwa zuwa gare su, kuma ya sanya kauna da kuma tausayi a tsakanin ku da su. Sai Allah ya ce inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun, hakika a cikin wannan akwai abin lura amma ba ga kowa ba, ga mutane masu tuntuntuni, wato mutanen da ke da hankali irin na tunani, to wannan abin lura ne gare su. Kaga anan na Annabi Khadija radhiyallahu anha ta nuna mana misali na irin wannan din. To bayan ta kwantar mishi da hankali, ya shiga hankalin shi ya kwanta, sai ya tambaye shi menene ya faru, shi ne sai ke gaya mata. Bayan ya gama gaya mata duk abubuwan da suka faru, sannan sai yake ce mishi abshir, kai bishara, kai farin ciki, ba wallahi la yukhzika Allahu abada, ina rantsuwa da Allah wallahi Allah ba zai tabar da kai ba har abada, wallahi innaka latasilur rahim, domin kai ka kasance kai mai sadar da zumunci ne, wadasdiqul hadis, kuma kai kana yin gaskiya in za ka yi magana, wato addil amana, kuma idan an baka amana kana kulawa da ita yadda ya kamata, wata hamilul kal, kuma kana daukar nauyi nauyi na abubuwa na mutane, wata qarib dayf, kana saukar bako ko da baka san shi ba kai mishi goma ta arziki, wata yunu ala nawaibul haq, kuma kana taimako a duk lokacin da wani abu na wahala ko kuma wani abu na tashin hankali ko wani abu na matsatsi ya faru ga wani, to kakan taimake shi. Kaga waɗannan halayen wanda ta yi ba Annabi sallallahu alaihi wasallam da su, to har yanzu nan har duniya ta tashi duk wanda ya rike waɗannan halayen to Allah zai taimake shi, kuma Allah ba zai bari wani maki ya ci galaba a kan shi ba. Mutum ya zama mai sadar da zumunci, yana da iyaye a raye ya zama mai bin iyayensa, sannan ya zamto mai cika alkawari, mai kuma yin magana ta gaskiya, duk sanda zai faɗi magana to ya faɗi gaskiya tsakanin shi da Allah. Sannan duk lokacin da aka ba wa mutum wata amana to ya kiyaye amana. Sannan in mutum yana da dama na ɗaukar nauyi to mutum ya yi, maraya ne, baƙo ne, ko kai ko da baka san mutum ba, ko a mota ne ko ka haɗu, kaga alama ba shi da cikakken kuɗin mota to ka taimaka mai, ko ka ji suna jayayya shi da kondakta, ko shi da direba suna jayayya akan kuɗin mota, to inda shi a rajon ka ɗauko ka cika ba ka ba shi. Ko baka san mutum ba, ka gan shi baƙo ne ya zo gari, ko da baka ba shi masauki ba to ko da abinci ne saya mishi, ko ka ba shi abin da zai saya. Dan duk lokacin da wata musiba ta afku ga wani dan uwanka musulmi, ko ka san shi ko baka san shi ba, taimaka mishi. Kan mutum ya rike waɗannan to Allah ya yarda, Allah kuma zai tozarta shi ba, talauci ba zai same shi irin talaucin da zai wulakanta ba, haka nan fatara ba za ta same shi irin fatara za ta sayi ya wulakanta ba. Duk wani abin da zai faru za ka dai Allah yana rufa mana asiri, albarkacin shi ma yadda yake rufa asirin wasu. To na daga Khadija radhiyallahu anha ta kwantar da hankalin Annabi sallallahu alaihi wasallam, to bayan ta gaya mishi waɗannan kalamai masu daɗi, to sai kuma ta fita zuwa wajen wani ɗan baffanta mai suna Warqatu bint Nawfal, wanda dama shi ne ya taɓa mata albishir cewa za ta auri Annabi daga cikin annabawan Allah, da haka sai ta tafi wajen shi. Da je ta gaya mishi dukkan abubuwan da suka faru a lokacin da shi kansa Warqatu din shekaru sun yawaita har ya makance saboda tsufa, ga kuma tsufa ga nauyin jiki. Tana gama gaya mishi waɗannan abubuwa da suka faru da mijinta, sai daga Warqatu bint Nawfal ya tashi ya miƙi tsaye ya tsaya, alhali da ya daɗe baya iya miƙewa tsaye, kullum yana kwance. amma ana gaya mishi wannan labari sai ya tashi miki tsaye sai daga alamar haske a fuskar shi warqatu bin nawfal daga alamar haske da murna a fuskar shi yana cewa quddusun quddusun la in kunti qad saddaqtini ya khadija laqad ja'ahu an-namusul akbar allazi kana ya'ti musa sai yayi kirari ga ubangiji warqatu bin nawfal warqatu bin nawfal yayi kirari ga ubangiji subhanahu wataala sannan sai ya ce wa khadija wallahi in dai abin da ke gaya min dinnan gaskiya ne ya ke khadija to haqiqa namusul akbar shine yazo mishi haka suke kiran shi malaika jibril namusul akbar babban namusu ne yazo gare shi wanda ya kasance yana zuwa wa annabi musa kuma haqiqa lalle shine annabin wannan al'umma kuma ki gaya mishi lalle yayi hakuri ya jure kuma ya tabbata akan abin da yake kai to haka khadija radhiyallahu anha sai ta dawo daga gidan warqatu ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sauri domin da gaya mishi wannan bishara mai dadi domin jin wannan bisharar zai ƙara rage mishi abin da yake ciki na damuwa bayan ta zo ta gaya mishi sai ta sanar da shi kuma tashi mu tafi ya rasulullahi mu je wajen wannan dan baffa nawa warqatu bin nawfal domin ka ji da kunnanka dukkan abin da ya faɗa daga nan sai ta kama hannun annabi sallallahu alaihi wasallam suka tafi wajen warqatu suka ji suka same shi yana cikin murna da farin ciki an ce raban shi da yin irin wannan murnar tun yana saurayi ba taba ganin shi ya irin wannan murnar da farin cikin ba annabi sallallahu alaihi wasallam sake maimaita mishi irin abubuwan da ya gani da abin da ya ji a jikinsa sai ya sake ce mishi hazan namus allazi anzalahu Allahu ala Musa alaihi salam لا يالتني فيها جدعا ليتني اكون حيا اذ يخرجك قومك ايش اي wannan shine namus akbar wanda yake zuwa wa annabi Musa alayhi salam ايش ina ma ina nan arayi da karfi na a lokacin da mutanen garin nan za su fitar da kai Allahu sallallahu alaihi wasallam yace ni din za a fitar da ni daga garin nan sai warqatu yace mishi ai babu wani mutum da zai zo wa mutanen shi da irin alkhairin da zaka zo da shi face sai an yi gaba da shi sai an ki shi kuma yace wa in yudrikani yawmuka an suka nasran mu'zaran yace kuma wallahi da zan riski wannan lokacin a rayuwarka yace da na taimake ka taimako gwaggwaba warqatu radiyallahu anhu bi dade masa sosai sai Allah ya karbe ran shi daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo suka ci gaba da zama da nana khadija radiyallahu anha har dai wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fara koya mata alola bayan ta riga ta yi imani kenan yace farkon wace wanda ya fara musulunta a duniya amma da mata mata gaba ɗaya in hada ita ce farko ita ce farkon wace ta gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara koyar da ita alola da kuma sallah suna yin alola suna yin sallah tare shi sayyidina ali radiyallahu anhu ganin su yayi sun yi sallar tunda a gidan yake da ya gan su yin sallar tare sai yake tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan menene kuke yace ai ibada muke muna bauta ma Allah ne da sunan sai annabi sallallahu alaihi wasallam kira shi zuwa ga kalmar shahada nan take sai ya amsa shi zawo suke ganin cewa sayyidina ali radiyallahu anhu bayan nan Khadija sai shi daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma ya fara kiran mutum na farko shine babban abokinsa sirna abubakar as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu daga nan sai sauran sahabbai su masu biyo baya a bangaren mata bayan nan Khadija sai lubabatul kubra ummul fadl matar sayyidina al-abbas radiyallahu anhu daga nan sai mahaifiyar sayyidina abubakar ita ma ta musulunta tun a wancan lokacin sayyidin su sayyidina Usman sayyidina Zubair ibn al-Awwam sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas da sauran su wannan sune farkon shiga musulunci to bayan nan sai aka samu fatratul wahayi ya dan yanki dan tsawon lokaci har sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara tabbatuwa tukunna irin abubuwan da ya riga ya ji na farkon wahayi wannan abin ya tafi daga gare shi idan shi da kansa yana sauraron zuwan wani wahayi kuma yace sannan ranar yace ranar ina cikin tafiya kawai sai na ji an yi kiran sunana yace sai na waiga baya ban ga kowa ba na duba gaba ban ga kowa ba na duba hagun da dama ban ga kowa ba yace ina daga kai sai naga wannan mala'ikan ne wanda yazo mun a kugun hira sai na ganshi a zauni akan wata kujera ta haske yace ina kallon shi yace har sai na dubusa a ƙasa saboda hasken da ke tare da shi daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai na ji wani zazzabi ya sake lallube ni daga sai na koma gida nace wa Khadija ta lallube ni sai Khadija ta lallube shi sallallahu alaihi wasallam to yana lallaban yace sai na ji muryar wannan mala'ika yana ce min ya ayyuhal muddassir ya kai wannan wanda ke cikin lallube kun fa anzir ka tashi kai gaggadi wa rabbaka fakabbir kuma ka girmama ubangijinka to daga nan shikenan sai wahayi kuma ya ci gaba da afkuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yana ci gaba da kira mutane zuwa ga addinin Allah to amma duk lokacin da wani al'amari ya faru na tashin hankali da abubuwa nan matsatsi da matsawa da cutarwa irin ta Qurayshawa kafirin Qurayshawa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk damuwar da yake ciki to iya wajen domin da ya dawo gida Nana Khadija radhiyallahu anha za da san kalmomin da za ta yi amfani da su ta kwantar mishi da hankali har sai ya ji wannan bakin cikin da kuma damuwar ta rabu daga gare shi to haka nan dukiyar da ke tare da ita ta taimaka kwarai da gaske wajen ƙarfafar musulunci a farkon lamari to Nana Khadija radhiyallahu anha ana nan kamar yadda na faɗa a baya ita ta haifa annabi sallallahu alaihi wasallam dukkanin 'ya'yansa in banda sirna Ibrahim al-Mu'azzam amma ƴaƴansa guda shida duka ita ta haifa Ibrahim al-Mu'azzam shine na bakwai kuma shi kadai ne wanda aka haife shi a garin Madina duka waɗannan duka ƴaƴan Annabi sallallahu alaihi wasallam a garin Makka aka haife su farko ta haifi Zainab sannan sai ta haifi Ruqayya sai ta haifi Ummu Kulsum daga Ummu Kulsum sai na Fatima radhiyallahu anha sannan sai Al-Qasim wasu kuma sun ce Al-Qasim din ma shine na farkon kafin Zainab na ƙarshen su kuma shine Abdullahi Tahir amma dukkanin su mazajen basu rayu rayuwa mai tsawo ba domin shi Al-Qasim bai kai shekara uku ba Allah ya karbi shi haka nan shi ma Abdullahi Tahir shi ma bai kai shekara uku ba ya koma ga Allah Nana Khadija radhiyallahu anha ita ma ta rasu ne a wuraren shekara ta goma bayan aiki lokacin nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kimanin shekara 50 a duniya shekara ɗaya suka rasu da ita da babban shi Abu Talib annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu damuwa sosai ta dalilin rasuwar Nana Khadija har sai da ya zamto yana kiran wannan shekarar Amul Huzn saboda rasuwar Khadija da kuma rasuwar babban shi Abu Talib kuma Nana Khadija ta sami wato albishirori da yawa bayan hadisin da na faɗa ɗazu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin shi yake cewa tana daga cikin mafifitan matayen halittu baki ɗaya to kuma akwai hadisi shi ma ingantacce wanda wata rana Nana Khadija ta taho za ta kawo annabi sallallahu alaihi wasallam abinci sai mala'ika Jibril dama a lokacin nan yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mishi ga Khadija nan ta taho idan ta zo ka gaya mata cewa Allah yana gaishe ta ka gaya mata cewa Allah yana gaishe ta kuma ya ce a yi mata albishir da wani gida a cikin aljanna wanda wannan gidan irin shi shi kadai ne a cikin aljanna ana ganin cikin shi ta wajen shi kuma ana ganin wajen shi ta cikin sa an yi shi ne daga kayan karo irin na gidan aljanna wanda babu wata wahala ko damuwa a cikin shi to ta zo din kuwa a manzala sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata Allah sallallahu alaihi wasallam ya rike mata alƙawari kwarai da gaske dan har bayan an koma garin Madina idan ya tuno ta yakan mata addu'a kuma idan ya ga ƙawayenta yakan musu kyautuka na musamman sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan sa a yanka babban rago haka katon rago ko tunkiya ko akuya sai ya sa a daddatsa naman a kai wa ƙawayen Nana Khadija haka nan koda ƴan uwan Nana Khadija din irin su Halatu bintu Khuwailid kamar Nana Khadija duk wanda ya zo dai gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam kan musu girmamawa ta musamman saboda albarkacin ta to daga nan sai tarihin mace ta biyu a rayuwar Annabi alaihi salatu wasallam ita ce Sayyida Saudatu bintu Zam'a wacce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta ne a cikin watan Shawwal wato watan karamar sallah kenan ita Nana Khadija ta rasu a farkon Ramadan to bayan ta rasu da kamar kwana kusan 30 haka ko 40 sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya auri Sauratu bintu Zam'a. Sauratu bintu Zam'a sunanta Sauda radiyallahu anha, ana mata alkunya da Ummul Aswad, laqabanta kuma Ummul Mu'minina kamar yadda duka sauran matan Annabi sallallahu alaihi wasallam ake kiran su. Sannan mahaifinta shine Zam'atu dan Qaisu dan Abdul Shams. Mahaifiyar da kuma ana kiranta Shamus bintu Qais bin Amr. Mijinta kuma shine shugaban na farko da na ƙarshe, jagoran dukkan annabawa da manzanni Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Wasu sun ce a cikin watan Ramadan bayan rasuwar Nana Khadija, wasu kuma sun ce a cikin watan Shawwal. Kuma ta rasu ne a ƙarshen khalifancin Sayyidina Umar ɗan Khattabi radiyallahu anhu. An binne ta ne a cikin birnin Madina a makabartar Baqiya. Ita Nana Saudatu mijinta na farko shine Sirna As-Sukran ibn Amr, dan uwan babban sahabin nan Suhayl ibn Amr radiyallahu anhum. Wa yaya ba da gaskiya da Annabi alayhi salatu wassalam tun a farko musulunci, sannan kuma ya rayu tare da iyalinsa rayuwa mai daɗi. A lokacin nan da yake garin Makka ana cikin wani hali, duk lokacin da wani ya musulunta to zai sha wuya, zai sha wuya a hannun ƴan uwansa da danginsa da sauran mutanen gari, za a yi ta neman cutar da shi. To wannan mijinata, to ganin irin yanayin da ake ciki, to yana daga cikin waɗanda suka yi hijira zuwa ƙasar Habasha. Nana Saudatu radiyallahu anha bayan sun je wannan gari na Habasha sun yi zaman su a nan har tsawon zamani. To daga nan lokacin da suka samu labarin cewa al'amura sun fara daidaita a garin Makka, sai suka dawo. Suna dawa sai suka ashe abin ba haka bane. To mafiya yawan sahabbai suka ga ba haka bane, sai suka koma. Suka koma Habashan. To amma ita Sauda bata koma ba, saboda wannan lokacin mijin nata yana cikin wani yanayi na jinya. Jinya ta shi ta yi tsanani ƙwarai da gaske. Sai ta zauna ta yi jinya shi bai daɗe ba sosai kuwa, sai Allah ya karɓi kwanan shi. Kafin rasuwar shi, kamar yadda Sirna Abdullahi ɗan Abbas radiyallahu anhu yake faɗa, Saudatu bintu Zam'a ta kasance matar Sukuranu ɗan Amr ne. Wata rana tana bacci sai ta yi mafarki, ta kamar ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zuwa taka wuyanta, sai take gaya wa mijinta mafarkin, sai ya fassara mata mafarkin. Yake su Qurayshawa dama ana samun mutane da yawa daga cikinsu wanda sun iya fassara mafarki. Sai ya fassara mata cewa, in dai mafarkinki yayi gaskiya, hakika ni dinnan rasuwa zan yi, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi zai aure ki. To ana nan da wani daren yayi kuma sai sake mafarki, ta ga farin wata ya sauko daga sama, ya zo ya danne ta alhali a lokacin nan tana kwanciya ta kishin gida. Nan ma ta gaya mijinta, sai ya ce mata, idan mafarkinki yayi gaskiya, hakika ba zan daɗe ba sosai, zan rasu. Hakan ne ko ya faru, bai daɗe ba sosai, daga wannan ranar ma ya fara jinya, zazzaɓi ya sauka gare shi, bai daɗe ba sosai, shikenan sai Allah ya karɓe shi. To bayan ya rasu, sai da Sauda radiyallahu anha tana cikin yanayi na baƙin cikin rasuwar mijinta, da kuma sai ƴan uwanta da danginta, saboda mabiya yawan su a sannan ɗin ba shiga addinin musulunci ba, suka riƙa matsa mata akan sai ta koma cikin kafirci. Abin yayi tsanani gare ta. To ana nan shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam daidai lokacin nan Nana Khadija ta rasu. Nana Khadija ta rasu, su kuma sahabbai radhiyallahu alaihim suna jin nauyin su yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam zancen cewa ya auri wata matar daban. To har sai da wata mata daga cikin matayen sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, ana kiranta Khawlatu bintu Hakim radhiyallahu anha, matar Usman ɗan Maz'un. Je ta samu Annabi sallallahu alaihi wasallam, take gaya mishi, ya Rasulullahi, me zai hana mana kai aure tun daga shi Khadija ta rasu? Ta ba shi wannan shawarar, sai ya ce mata, wa zan aura? Ya ce mishi, to in budurwa kake so to akwai, idan kuma bazawara kake so to akwai. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mata, to wace ce budurwar, kuma wace ce bazawarar? To a lokacin sai ya ce mishi, budurwar da akwai 'yar gidan abokinka Abubakar ɗan Abu Kuhafa, bazawarar kuma akwai sauratu bintu zam'a to annabi sallallahu alaihi wasallam duka su ya amince don haka khawratu bintu hakim bata tsaya ko ina ba sai ta zurci zuwa gidan zam'atu ta tarar da sauda a lokacin nan ta bata labari cewa ga abin da suke so game da ita annabi sallallahu alaihi wasallam zai aure ta wannan bayan ta ga mata kuma sai ta wuce wurin babanta wato mahaifin sauratu bintu zam'a din kenan a lokacin nan shi zam'atu ya tsufa sosai ta je wurin shi suka gaisa yayi mata irin gaisuwar nan ta su ta jahiliya an im sabaha ashe ita ce ta yi mishi gaisuwa irin ta su ta jahiliya din saboda wannan din ya fi sani sai ya tambaye da ya cewa ce ce ke ya ce mishi ni ce khawlatu bintu hakim sai ya maraba da ita sannan ya faɗa abin da zai faɗa sannan sai na ce mishi annabi muhammadu ne dan abdullahi dan abdul muttalib ya aiko ni cewa yana so zai aure yarka saudatu ya aiko ni cewa yana so zai aure yarka saudatu zamatu sai ya ce madalla da shi kufun karim sannan sai ya ce mata to ita kawar taki saudatu kin tambaye ta ko tana so sai khawlatu bintu hakim ta ce mishi ai hiya tuhibbu zalik ai tana son auren domin mahaifinta sai ya ce to shikenan tunda haka ne kirawo ta gare ni sai ta kira mishi sauda sai ya tambayi sauda ya ke yata hakika khawlatu kawarki ta zo ta raya min cewa annabi muhammadu dan abdullahi dan abdul muttalib ya aiko yana neman auren ki kuma hakika shi mutum ne karimi wanda ba a ture shi ma'ana irinsu ake so a aura shin kina so in aura miki shi sina an sauratu radiyallahu anha ta gaya mishi eh tana so to daga nan sai shi mahaifin nata zamatu ya juya wajen khawla khawlatu bintu hakim yace mata to in kin koma ki cewa annabi muhammadu yazo shi yazo gare mu khawlatu radiyallahu anha tace sai na koma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naje na gaya mishi ga abin da ya faru daga nan sai ya je wajen mahaifin da suka yi magana sai ya aura mishi ita bayan ya ba da sadaki dirhami 400 kowane dirhami daya yana daidai da naira 10,000 irin ta mutum yanzu dirhami 400 dai shine kudin zakka miliyan 2 kenan da doriya haka dirhami 400 zai kai wajen miliyan 4 kenan irin ta yanzu to sai da sauda radiyallahu anha bayan an yi wannan aure to ashe akwai wani dan uwanta ana kiran shi Abdullahi ibn Zam'a wanda shi har a wannan lokacin yana kan kafircin sa bai ga ya musulunta ba a lokacin nan baya gari lokacin da aka daura auren to bayan ya dawo da aka bashi labari ya rika bakin ciki ya rika damuwa ya rika diban kasa yana watsawa a kansa saboda bayyanar da bakin cikin shi da damuwar shi yana ihu yana faɗar miyagun maganganu irin nasu na jahiliya amma bayan Allah ya mishi baiwar shiga addinin musulunci Allah ya haska basirar shi imani ya cika kirjin shi sai ya dawo kuma yana nadama mai tsanani bisa wannan abu da yayi yanzu ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakuri bisa abin da yayi a baya shi da kansa ya siffanta kansa da cewa lalle yayi wauta Ida na Sauda radiyallahu anha ta kasance ita ce mace ta farko wata shigo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin matar aure bayan rasuwar Rana Khadija radiyallahu anha kuma ta zauna da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ita kadai tsawon kusan shekara 3 ko fiye da haka har zuwa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga Makka zuwa Madina to sai bayan an koma Madina ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tare da Nana Aisha to sai da Sauda radiyallahu anha ta riski lokacin da Quraysha suke so su shahadantar da Annabi sallallahu alaihi wasallam din nan a lokacin nan tana gidan shi dan haka ita ma ta dandana kadan daga cikin irin jihadin gida wanda Nana Khadija radiyallahu anha ta yi kuma ita ma ta yi aiki mai girma kwarai da gaske kuma ta riski Annabi alaihi salatu wasallam a lokacin da matan shi ta rasu ta bar mishi kuma yara da yawa domin ya'yan annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda a lokacin nan ba su yi aure ba akwai guda biyu, akwai ta Nana Fatima wanda sannan ma shekarunta sun haura 10, sannan akwai Saida Ummu Kulsum kuma sannan shekarunta sun haura 10. Da kuwa Saida Ruqayyah radiyallahu anha an riga an yi aurenta dama, an aura wa Sayyidina Usman tana gidan shi, yayi hijira da ita ma zuwa kasashen Habasha. To bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hijira zuwa Madina, sannan shi ne sai ya aika kuma aka taho mata, aka taho mishi da ita Sayyida Sauda da kuma yayin shi, aka mai da su can garin Madina. To auren Sayyida Sauda radiyallahu anha da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma akwai hikimomi masu yawa. Abu na farko dai daga ciki shi ne, ita Sayyida Sauda ta musulunta ne tun a farkon addinin musulunci, kuma tana daga cikin waɗanda suka ɗauki wahalhalu masu yawa ta dalilin shigarsu addinin musulunci, ita da mijinta, wanda wannan ya kai su har suka hijira zuwa ƙasar Habasha. To bayan rasuwar mijinta, sai ta wayi gari ita kaɗai ce, ba wani mai taimako gare ta, ba kuma kowa wanda take da shi a cikin iyalan gidanta wanda zai taimake ta. Tana zaune a nan gidan mijinta ma lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta. Da wanda ta komo gidan wannan danginta, to lallai ba za su yarda ta zauna tare da ita alhali tana musulunci ba, sai dai in ta yarda ta koma kan shirka kamar yadda suke kan shirka. In ko ta ƙi ta koma kan shirka, to za su ɗanɗana mata nau'o'i daban-daban na cutarwa, har sai sun fitine ta a cikin addininta. To don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya aure ta, domin me? Domin ya kare mata mutuncinta, kuma ya kare mata imaninta, kuma domin ya kula da sha'aninta, tunda ba ta da wani mai kula da sha'aninta a wannan lokacin. Hikima ta biyu da ke cikin wannan aure shi ne, Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da wata bukata ko wata himaya da sauransu, a'a, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta ne kawai domin wannan dalilai da aka faɗa, ba aure ne irin na sha'awa da sauransu, domin ko a sannan ɗin ita Sayyida Sauda shekarunta sun haura 50. Kuma ila yau wata hikimar da ke cikin auren shi ne, auren wato kamar rarra shi ne ga Banu Abd Shams, wanda su Banu Abd Shams ɗin nan wato suna da tsananin adawa da Banu Hashim, domin ita Sayyida Sauda mahaifinta yana daga kabilar Banu Abd Shams, mahaifiyarta kuma tana daga cikin Banu Najjar, wato mahaifiyarta ainihinta mutuniyar Madina ne, kuma Banu Najjar ɗin dama kawunan Annabi ne sallallahu alaihi wasallam. Da haka auren shi da Sayyida Sauda sai ya zama ta bangare biyu, ya dinki barakoki kuma ya sadar da zumunci tsakanin shi da Banu Abd Shams a wani bangaren, da kuma tsakanin shi da Banu Najjar a can garin Madina. Sayyida Sauda radiyallahu anha ta zauna a gidan Annabi alaihi salatu wassalam zama mai daɗi, har ma lokacin da ta ga ta tsufa tana tunanin kada Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake ta, tunda sauran matan shi gaba daya duk ta girme su. Tace sai ta ga gari shi sallallahu alaihi wasallam, tace ya Rasulullahi, ina neman wata alfarma, karka saki ni, ka bar ni a matsayin matarka, domin ko ba komai a lahira zan tashi a cikin matanka, amma game da kwanaki da kake a kowane daki, to na ba wa Aisha kwanan daki na. Annabi sallallahu alaihi wasallam kwana ɗaya yake a ɗakin kowace mace, amma a ɗakin Nana Aisha yana yin kwana biyu, kwana ɗaya nata, kwana ɗaya kuma na Sayyida Sauda wanda ta bata. Daga nan ne aka samu hukuncin cewa mace za ta iya ba wa kishiyarta kwanakinta. Wannan Nana Sauda radiyallahu anha tana daga cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam masu kyauta, tana da yawan kyauta da kuma karamci. Insha Allah, saboda yanayin ƙurewar lokaci nan za mu dakata, da fatan Allah ya amfana da mu da abin da muka ji. Allah ya ƙara mana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da koyi da sunnar shi. Allah ya azurta mu da kyawawan halaye irin Annabi alaihi salatu wassalam. Allah kuma ya ƙara mana san iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya kiyaye mana imaninmu da mutuncinmu da lafiyarmu da dukiyoyinmu a barkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين، صل على سيدنا محمد في الاخرين، صل على سيدنا محمد في المرء الاعلى الى يوم الدين، وعلى اله وصحبه في كل وقت وحين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.